Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin domin gabatar da sallah ta juma'a ina ma ƴan uwa da karan kaina wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki a kasancewar muna a cikin yanayi na vacance wanda kuma sanannen abu ne akan cewa irin wannan yanayin na vacance lokacin hutu aurarraki suna yawaita shi yasa naso a yau zan tunatar da kaina da ƴan uwana gaba daya kan abun da ya shahi al'amari na walima hukumce-hukumcen walima ta aure me ake ce ma walima sannan kuma menene hukuncinta sannan wani lokaci ake yin ta sannan wa'anna ladubbani suka ta'allaka da ita sannan kuma menene hukuncin karbar walima sannan kuma dan me yasa ma musulunci ya shar'anta mana da yin walima idan mun yi aure da farko dai idan aka ce walima a larabci ko kuma a musulunci kai tsaye da an ce walima ana dangana ta ne da abun da ya shahi walimar da ake ta aure kuma walima ma'ananta shine abincin da ango zai bayan ya sadu da matarsa ya kira mutane akan mi akan su ci wannan abincin wannan a takaice shine ake ce ma walima sannan menene hukuncin ta sannan a wani lokaci ake yin ta akai tsaye walima sunna ce mai ƙarfi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma ya umurci sahabbansa da yin ta kamar yanda ya gamu da Abdulrahman bin Auf akan hanya da alama ta lalle sai yake ce masa lahiya yace ai aure yayi sai manzo Allah yace masa awlim walau bishatin kai walima koda da yar akuya ce ma'ana wai koda kenan sai nuna cewa mi ashe a walima ana so mi ana so a shiyar da mutane dadi wannan shine kenan sai dangane da abun da ya shahi lokacin ta akai tsaye walima lokacin ta yana farawa ne daga lokacin da aka dama aure har zuwa baya abin da zai biyo baya asali dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana yin walima ne bayan ya sadu da iyalinsa bayan ya sadu da amaryar sannan yake yin walima to amma mafi yawanci a al'adance a wannan lokacin mun saba da radda ake damun aure ran nan ake yin walima to shin wannan ya halatta malamai suna ba da fatawar akan cewa ya halatta domin kamar yanda suke cewa af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam tufidun nadaba illa idza iqtaranat bi amrin qawli fa tufidu ba afadal qawl ma'ana malamai usul suke cewa kai tsaye aikin manzon Allah yana nuna mustahabbanci ne ga yanda aka hiso amma da mutun zai kishiyar sa da yayi kenan abinda aka hiso shine mi shine ayi ta bayan an sadu kenan bayan an daura aure ga wan sahaikin ayyuka amma idan aka yi tarar da aka yi aure shi ma mi wannan babu lahi akan sa insha Allah sannan dangane da abin da ya shahi kuma ladabbukanta walima tana da ladabbobi masu yawa daga cikin ladabbukan sa mafi muhimmanci shine dai walima musanda cewa ibada ce idan kuma aka ce abu ibada ne akai tsaye ne ake lura ana lura da abubuwa guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a yi dan Allah da kuma yi yanda manzon Allah ya koyar ayi kenan na farko dai walima duk wanda zai walima yana daga cikin ladabi yayi ta dan Allah kada yayi walima dan saboda ya nuna ma mutane ya isa dan saboda ya nuna ma mutane shi mai kudi ne dan saboda ayabe sa a ce akan cewa mi yana kashe kudi a wajen walima wannan shine kenan yana daya daga cikin ladabi na walima shine kowanne mutun yayi daidai ruwa daidai tsaki daidai halin da ke gare ka kada ka tilasta ma kanka abin da yake karhin ka wannan shine abin da addini ya karantar da mu sannan kuma yana daya daga ciki a lokacin da ake gayyata a wajen walimar kada a kebance mawadata kawai a gayyace su masu abu a bartalakawa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharru ta'ami ta'amul walima mafi sharrin abinci a duniya shine abincin walimar da yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraka al-fuqara wanda za a kira talakawa za a kyale talakawa su kuma masu kudi a kira su ma'ana talakawa ba a da bukatar su domin an san idan an kare wajen gaisawa ba za a dunkule jikka goma ba a gaisa da ita wannan shine kenan baya daga cikin ladabi na walima a ce sai masu abu za a gayyata kowa yana da haƙin duk wanda ya dace yana da haƙin a ce an gayyace sa a wajen wannan walimar sannan yana ɗaya daga ciki kuma ladabi na walima a guji wuce gona da iri wajen almubazzaranci kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da cewa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha amma kada ku yi almubazzaranci domin baya son masu almubazzaranci kenan a wajen walima ko da yake ko an ce a ci a koshi amma sai dai kada ayi mi kada ayi almubazzaranci domin wannan alama ce ta kasancewar mutum daga cikin uwan shaytan kamar yadda ayoyin Qur'ani suke nunawa sannan yana ɗaya daga cikin ladabi na walima kasancewar duk abin da ya shahi sabon Allah a ce an nisance sa a wajen wannan walimar domin mun ce ibada ce idan aka ce ko ibada ce tabbas dole sai an yi mi sai an yi ta yanda manzon Allah ya karantar kenan baya halatta kada kade da rayaye amma malamai sun halatta ma mata ko mu ce manzon Allah da kansa ma ya halatta ma mata a ranar aure da ran sallah ya halatta su yi kidi amma kidi wanda babu gitar a ciki misali mu kidin ƙwarya shi muka sani anan ya halatta mata a tsakanin su yi kidin ƙwarya a ran aure ba tare da namiji ko guda ya shigo a cikin su ba wannan kenan shine abin da ya halatta dangane da abin da ya shahi nishadi sai kuma abubuwa wanda suke wanda babu sabon Allah a cikin su kenan duka wannan ya halatta a ran damun aure a yi su insha Allah sannan kuma yana ɗaya daga cikin ladabi na walima ana son duk wani mawadaci idan dan uwansa yana walima a ce ya taimaka masa domin lokacin auren Ali radiyallahu anhu bayan ya nemi auren Fatima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa innahu la budda lil arsi min walimatin manzo Allah ya ce masa lalle tabbas fa idan mutun yayi aure dole shi yayi walima manzo Allah yake ce ma Ali hakanan to shi kuma Ali a lokacin baya da komai manzo Allah na fada mishi wannan maganar Abubakar da Umar suna azanne suka shiga suka yi huta suka yi meke da suna shige da hice suka tattara abun da suka taimaka masa akan yin wannan walimar ashe sun nuna mana cewa ashe wajen yin walima kada a bar angoshi kadai yana da kyau a taimaka masa kuma wannan abu ne wanda ya kamata a ce mun karfafa shi kasancewar abu ne wanda alhamdulillah a cikin wannan mujtama'in namu ana aiwatar da wannan duk wanda yake aure ya san da cewa ana taimaka masa to wannan sunna ce wanda ya kamata a ce mun rike ta mun ci gaba da aiwatar da ita insha Allah sai dangane da abun da ya shahi karba kiran walima shi idan mutun ya gayyace ka a walima dole ne sai ka ta hukum ba dole bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi yake cewa abubuwa guda biyar yana ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmai daga ciki sai manzo Allah ya ce idan ya gayyace ka ka amshi gayyatar sa shi yasa ya zo a hadisi da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib wa in kana sa'iman idan aka kira dan uwanku zuwa ga wata walima ta abinci to ya karbi wannan walimar koda yana azumi mun gane ko koda yana azumi kun ga wannan umurni ne wal amru yaqtadi al wujub kenan ya zama yana nuna mana cewa dole ne idan mutun ya gayyace ka a walima dole sai ka karbi me sai ka karbi wannan gayyatar sai ka zo a wajen wannan gayyatar da ya maka mun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace koda ma mutun yana da azumi yaje to sai dai lokacin da mutun yaje yana azumi yana da zabi in yana so yana iya ya ashe azumin in yana so yana iya ji amma azumin ba na farilla ba azumi na mi na nafila domin shine malamai suke cewa almutatawwi'u amiru nafsuhu ma'ana wanda yake azumi na nafila ko kuma wanda yake aiki na nafila yana da incin cin karansa ba babbaka in yana so ya ida aiki ida nafilar da yake in yana so mi in yana so ya kare mun gane ko kenan ya halatta lokacin da ka zo walima ko kuma mu ce ma wasu malamai suna ganin ma shi yahi in kana da azumi aka gayyace ka a walima azumi na nafila ka aje azumin ka ci wannan domin zaka samu safarin ciki kenan amfani guda biyu zai faru da kai ibada ce kai da kashi wajen walimar sannan kuma lokacin da kaci angon zai ji farin ciki kuma farin cikin da ka samu sa dalilin sa Allah zai baka ladar sa wannan shine kenan sai dai malamai suke cewa ba ko da yaushe bane karba gayyatar walima yake zamantowa wajibi yana zamantowa wajibi ne idan ya cika abubuwa guda hudu na farko shine ya kasance lokacin da mutunan ya gayyace ka ya gayyace ka meke da suna mubasharatan ma'ana kai tsaye ya gayyace ka sai da ya tura maka sako ba wai sako bane na gaba daya tura jama'a ina da walima to wannan ba dole bane ga jama'a su kai sai wanda ka gani kace wane ina da walima na gayyace ka to wannan shine ke dole ko ya tura maka message ta Facebook ko ta WhatsApp ina da walima kaza na gayyace ka to wannan sharadi na harko kenan sharadi na biyu ya kasance wanda ya gayyace ka musulmi ne baligi ne mai hankali idan ba musulmi bane ba dole bane in kana so kana iya katai idan ba baligi bane haka shi ma ba dole bane sai ka tahi sannan sharadi na uku suke cewa shine ya kasance walimar ba ta kumshi sabon Allah ba idan akwai sabon Allah kamar misali akwai orchestra a wajen wurin an gayyato irin su a dogon ja a wajen to kaga wannan wurin bai dace a ce ka tahi ba sai idan ya kasance tahiyar ka za ta yi tasiri wajen hana wannan sabon Allah misali a ce kai ubani idan ka tai kana iya cewa maza a tattara gangunman nan to wannan lokacin kenan ya halatta wajibi ne a gare ka ka tai sannan sharadi na karshe shine kasance baka da wani uzuri daga cikin uzurin shine kasance wani bai riga gayyatar ba ma'ana shi ya gayyace ka a yau alhali ajiye wani ya gayyace ka to wanda ya fara gayyata ka shi kamata ka tai ba wannan kin ba mun gane ko to duk wanda ya cika wannan sharuɗan guda hudu wajibi ne a gare sa idan bai karba gayyata ba to ya saba ma Allah domin yazo a hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman du'iya falam yujib faqad asallaha wa rasulahu duk wanda aka kira sa izuwa ga walima bai karba ba to ya saba ma Allah da manzon sa wannan shine kenan sai mu so dangane da abin da ya shahi wai menene me ake ce masa hikimar da ta sa addini ya sharanta mana wannan walimar malamai suke cewa daga cikin hikimomin da ya sa addini ya sharanta mana yin walima shine na farko ya kasance wannan walimar godiya ce izuwa ga Allah madaukakin sarki da ango zai yi ma Allah mun gane ko tabbas idan Allah ya arzuta ka da aure ya arzuta ka da babban ni'ima malamai kuma suke ce mana bi shukri tadumun ni'am da gode ma Allah ne ni'imomi suke mi suke dawama kenan lokacin da Allah ya azurta ka da aure Allah ya azurta ka da mi da cikar rabin addinin ka idan ka kasance asali gabro ne kenan shi yasa sai kai ma Allah godiya ta hanyar wannan walimar da kai sannan malamin suke cewa hikima ta biyu shine mi shine wannan walimar dan ta bambanta aure na gaskiya da aure na ƙarya ma'ana ta bambanta saduwa ta addini da kuma saduwa ta sabon Allah duk mazinacin da zai yi zina ba zai taba yadda yayi zina ba a gaban mutane ko kuma sai ya gayyato mutane yazo da su akan cewa jiye na yi zina da wata yarinya shi yasa na gayyato ku zo mu yi walima amma lokacin da ango ya kira dangin sa akan wajen walima ina nuna musu cewa mi yayi aure ya sadu da matar sa hanya wadda addini ya shar'anta masa gashi kuma yana murna wannan shine kin dan ta bambanta mana wa'annan abubuwan a takeice ɗan uwa mu san da cewa walima ibada ce kuma ibada ana yin ta ne yanda addini musulunci ya shar'anta dan haka mu yi kokari mu bi ladubban da addini ya ladabtar da mu dangane da abin da ya shafi walima muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa ma amarmakin da ake yi a cikin wannan vacancy kin albarka da kuma dukkan amarmakin da za a yi a nan gaba sannan kuma da amarmaki wanda suke zuwa a nan gaba kenan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik li zawaji jami'il muslimin Allahumma barik li zawaji jami'il muslimin ya arhamar rahimin Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله